Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Madalla ga cikakkun labaran duniyar. Saudi Arabia ta ce sakamakon binciken farko da ta gudanar akan bacewar dan jaridan Saudiyan nan Kamal Khashoggi ya duda ya mutu a ofishin jakadancin ta a Istanbul bayan ya yi fada da wasu mutane da ya same su a wurin, a cewar ma'aikatar labaran Saudiya. Wata sanarwa da ofishin babban lauyan gwamnatin Saudi Arabia ya fitar da talabijin kasar ta sanar da safiyar yau Asabar na cewa tudi an kama 'yan ƙasar Saudiya 18 na saba da mutuwar Khashoggi. Kana an kori mai baiwa kotun masarautar Saudiya shawara da ake kiran shi Saud Al-Khatani, kuma mataimakin an kuma kori mataimakin hukumar tattara bayanan sirrin ƙasar Ahmed Asiri. Babban lauyan gwamnatin ya ce ana nan ana ci gaba da bincike akan mutuwar Khashoggi. Kamfanin dillancin labaran kasar ya kuma ce Sarki Salman ya bada umarnin kafa wani kwamitin ministoci karkashin jagorancin Yarima domin sake kafa hukumar tattara bayanan sirrin kasar. Kalaman na yau Asabar su ne na farko da gwamnatin Saudiya ta tabbatar da mutuwar Khashoggi. A baya dai Turkiya ta faɗa cewa an kashe Khashoggi a ofishin jakadancin Saudi Arabia a Istanbul a ranar 2 ga watan Oktoba. Amma kuwa Saudiya ta ta musunta wannan batun. Wani ayarin bakin haure daga nahiyar tsakiyar Amurka sun karya katanga akan iyakar Guatemala a jiya Juma'a, suna kokarin tasar wa shinge 'yan sanda a Mexico, wanda ita Mexico din gwamnatinta ta yi wa Amurka alƙawarin tare ayarin bakin hauren. Talabijin kasar Mexico ta nuna hotunan ɗaruruwan bakin haure suna karya katangar kan iyakar Guatemala, suna wucewa akan gadar da ke tsakanin Guatemala din da Mexico. Sai dai bakin hauren sun haɗu da 'yan sanda da suka ja ɗamara a ɓangaren Mexico. Wannan ayarin bakin hauren da ya tada hankalin shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, wanda ya je birnin Mexico City a jiya Juma'a domin tattaunawa da takuran aikinsa. Ministan harkokin wajen Mexico da ake kira Vidi Gare, wanda ya lashi takobin ɗaukar matakai akan ayarin bakin hauren. A nasa ɓangare kuwa shugaban na Amurka ya faɗa a wurin wani taron gangamin siyasa, yana cewa
but they wanted that caravan, and there are those that say that caravan didn't just happen. It didn't just happen. A lot of reasons that caravan, 4,000 people, but I just want to thank the Mexican government.
Yace su ne suke son ayarin bakin haure. Akwai masu cewa ba wato tsagaga ne aka samu bakin hauren ba haka kawai bane. Akwai dalilan da yasa aka samu ayarin bakin haure na mutane 4,000. Amma dai ina mika godiya ga gwamnatin Mexico saboda ta tare bakin hauren ba za su iya shiga ma Mexico din ba. Wani sabon rahoton Majalisar Dinkin Duniya yana kira ga sake ɗaruruwan mutane da aka sace su a Sudan ta Kudu a lokacin rikicin tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin kasar. Wannan rahoto da hukumar kare haƙƙin bala'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta fitar a kwanakwanan nan. Rahoton na zargin kungiyar 'yan tawayen kasar ta People's Liberation Army in Opposition ko kuma SPLAIO, wadda ta sace mutane 900 da kuma tilastawa 24,000 suka arce daga gidajensu a jihar Western Equatoria tsakanin watannin Afrilu da Agusta. A daidai wannan lokaci ne kuma ɓangarori masu gaba da juna a Sudan ta Kudu ɗin suke tattaunawa akan sake duban yarjejeniyar zaman lafiya. Rahoton ya kuma zargi dakarun gwamnati da kashe fararen hula da lalata kadarorinsu. Masu magana da yawun din bangarorin da sun musanta dakarunsu suna kashe fararen hula. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tattara bayanan sirri da hukumar tsaron Amurka suna kashe digarashi cewa tana ƙara auna zaben ƙasar mai zuwa na rabin wa'adin shugaban ƙasa, kuma sun fito da wata sabuwar shaida ta baya-bayan nan akan wata sabuwar tuhuma da ake yi wa wata 'yar ƙasar Rasha mai alaka da wani babban dan kasuwar Rasha wanda ake kiranta wato Putin's cook ko kuma mai shiryawa Putin abinci. A jiya Juma'a ne aka tabbatar da ƙarar laifi akan wannan har shekaru 44 da haihuwa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
madalla Malam Ibrahim barka da shigowa zauna a bari ya huce
barka da warhaka
barka da shigowa to yau daula tsuran sanyi ya hada ta zaba
da dukkanin alagu
to sanyi ma da kusan sai ka ce to mantabi ne yake ko kuma menene
dan ma ba a shiga sanyi ba ma kenan
na ga wani harsashe na gani jiya Malam Ibrahim domin wadannan yadda ba su saba da sanyin nan ba suna tsoro yanzu haka mamata tana nan muka je church ran Lahadi aka ganta ga tsafa hannu ga hula wata mata sai da ta zo ta kara gaishe ta na san abin da take tunani ta ce lallai
har wata yar Africa nan
ina ka shiga sanyin da har ta kokunshi haka to daula dai ita ba ina ga sanyin ya fara ba ta tsoro saboda haka bata iya zaba ba ta shigo office bata iya zaba ba ta
kafin ta saba sanin harkar ko yake sanyin nan aka ce ba a saba da shi ko ba turan nan ma
eh to ka ta ita dalas ta fito dalas kuma kamar gida yake ina fadan cewa ni wani lokaci mutane sai su zabi jihar da za su je su sai ko
dalas kike yi kenan
dace a ni sai domin dalas din yana min kamar Abuja kawai
kake ko shi yasa aka ce akwai yan Najeriya da yawa
a Houston kenan a jihar Texas aka ce a Houston dai a cikin Amurka baki daya a Houston ne
nan yafi yawan
yan Najeriya
wato shi ma yana da yanayi irin na Najeriya
shi ma yana da yanayi irin na Najeriya eh saboda haka yan gida dai suna son sabune sun fi gane ta can
lallai
eh so su mu kan dai muna fatan sanyin ba zai
za a rika a guri da shi dai kafin
ai
ka samu fita kuma to
ai saboda wannan sanyi ita ba mata da bata saba ba dole da so mata irin bargon zaman nan da ana zauna amma yana duma ma
kafa ai sai haka
yi ta kunshe da ganta ta kukunce
in ba haka ba sai a ruga a tabbata
sai haka yake
to
eh wato bari mu bude wannan babin da mika gaisuwar fata alheri gaisuwa bari ya huce ga Aunty Salome Haruna Baradatti da iyalanta duka a jihar Ibauchi gaisuwa ta musamman ga danta Suleiman Haruna Datti wanda yake jinya a asibiti sakamakon hadarin abin hawa da ya gamu da shi Allah ya bashi lafiya da kuma karfin jiki muna kuma mika gaisuwar fata alheri ga Salome Zubairu a Kaltungo da Jack Tasha dukan su a jihar Gombe da kuma dukan tsofaffin ɗaliban makarantar kwalejin gwamnati da aka mayar makarantar ƴan mata a Kaltungo sai kuma gaisuwa fata alheri ga Ishaya Kure da mai ɗakin sa Laraba da Victoria Magid da iyalanta sai Yakubu Gidado da iyalansa da kuma Malam Kurau Solomon Iliya Garbadas da Malam Sule Auta da iyalansa dukansu a Jaskota ta Yamma da Bauchi muna kuma mika gaisuwa fata alheri ga Lebi Hassan da mai ɗakin sa Talatu Hajiya Aya da aka fi sani da Hajiya Aya a Abuja da kuma wato Hajiya Aya na Malam Iro wata wani kunin aya ne ake yi wani sabon kunin aya
wato wani ne ya sha da ya santi sai a mata suna
Hajiya Aya ake kiranta wani kunin ai gaskiya ni ma da na je na sha wannan kunin ai har sai da nace mata inda zai yi ni a mun gari in zo nan ina jikawa a bani me ake cewa a turanci ana cewa formula
wato ke ma kin tabbatar
ta ci sunan abba ta ci sunan Hajiya Aya to muna mika gaisuwa ga Hajiya Aya Talatu Lebi Barka Hassan da kuma Dauda Tanko da iyalansa sai kuma Bashir Daniel da Husaina Akila Banshika director a Radio Nigeria a Abuja da fatar an wayi gari duka lafiya
to ni ma ina tafada gaisuwar a bari ya huce ga Umar Lawal Dan Fulani jihar Zamfara da Sijjanu Gumal Zangon Daura da Yusuf Ken Ramadan mai Gombawa daga jihar Gombe Nigeria sai Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa da Rundaji jihar Kebbi Nigeria sai kuma Sani Umar Naliya mai makuku jihar Kebbi Allah ya sa dai na faɗa daidai dan wani sa'in masu rubuta amma watakila ba haka suka
shine matsalan ga dai wani labari nan da aka yi kuma da kyadda ni dai na har hada shi ina fatan haka abin da yake so ya faɗa kenan
sai a karba da hakuri sai kuma Aisha matar Husaini dan wate karasuwa daga jihar Yoba Nigeria sai Maryam Aminu Kano mai da Asma'u matar Bashir Kansila sojan Nigeria da Rindaji jihar Kebbi Nigeria sai kuma Buhari Haya Unguru jihar Yoba Nigeria da kuma Adamu Habu Umar
Sintiya, Sintiya, Sintiya,
Mika gaisuwar fata alheri ga Jumai Linda Tambaya da abokan aikinta duka a dialysis center ta asibitin Kwararru a jihar Bauchi. Sai kuma gaisuwar Ali Rabkana Yusuf da mai ɗakinsa Zara da Abba Kaskanguru. Ni ma ina fata na faɗi haka wannan daidai Kaskanguru kila abinda yake so ya faɗa kenan. Da kuma Garba Umbar da Zara da Sanusi Umar da Isa Bello Yusufari. To Allah ya sa shi ma nafa ko Yusuf kake so ka faɗa ko kuma Yusufari abinda dai ka rubuto kenan. Da Bulambawo, ina fata waɗannan sunayen naku na faɗe su daidai kamar yadda Ibrahim ya faɗa. Wani lokacin yanda ake rubutawa ma yakan zama da wahala mutum ya karanta in ba ya san garuruwan ko kuma sunayen ba. Yawa, to kuma akwai gaisuwar fata alheri daga Baffa Adamu Rafota Gombe, jihar Adamawa, Najeriya. Baffa ya ma aiko mana labari da zamu karanta yau.
Lalle an jima can
za a sha labarin Baffa. To yace dan Allah a bani dama in isar da gaisuwa ta ta bari ya huce zuwa ga Aliyu Abdullahi da ke birnin Bonn, kasar Jamus kenan, da Abdulrahman Wase Jos, sai Adam Gashuwa, yana kuma gaida uwar gidansa da amaryarsa Malama Indo Alhaji Mahmudu Song da Hajiya Fatsuma Malam Sambu Gombe, sai Abba Ankara garkuwan Waja da ke garin Numan, da kuma Alhaji Aminu Modibo Jailani Yola, sai wakilan zauren Abare Huce. To da fatan dukan wakilan wannan zaure sun ji.
To ni ma dai a gurguje bari na mika wannan gaisuwar Abare ya Huce ga Adamu koko Aminu Adamu Malam Madori koko Malam Madori da Rabu Dokat Dunari jihar Jigawa, sai Garba Sabiola Gashuwa da Sufiyan Umar Zangon Daura Ilayo da Alhaji Abbas mai trader bakin kasuwa Chiledi jihar Bauchi Najeriya, sai kuma Rilwanu Sa'idu Gayari geographer ɗalibi a Jami'ar Usman Danfodio Reshen Kwalejin Ilimi ta Shehu Shagari da ke Sakkwato, sai kuma Mansur Baba Wuro na faɗa da Abakar Lawal Shinkafi da kuma Muhammad Bashiru Damiri. Da fatan haka
haka suna yake suke Malam Ibrahim, wannan waka ta tuna mani da wani labari da babana ya taba bani tunda Daula bata kusai yau zan iya bada labarin gaba gadi tunda dai labarin ya shafi kila baka tsire ne tunda dai ya faru a jihar Katsina ne wata tasha da take huntuwa to labari ne na dan sanda da dan sani wai ana cin kasuwa ne a huntuwa kasan yawancin garuruwa kasar Hausa a arewacin Najeriya yawancin kasuwannin akan hanya suke kan titin mota to sai ta zama wannan dan sane wato masu yankan aljihu din nan kenan to wannan barawo dan sane yana zaune sai je ga wani mutum yayi cinikin ya sai da dabbobi ya tara kudi tim ya zuba aljihu to shikenan yana kallo sai a hankali ya je ya yanke mishi aljihu a hankali ya sace kudin shi mutumin nan bai zai ba ashe lokacin da yake yankan aljihun nan wani dan sanda a cikin kasuwa yana can yana tsaye yana hango abin da ke faruwa to shikenan wannan dan sane da ya ci sa a yanke aljihun wannan bawan Allah ya sace kudin shi yana ga kamar ya sha ya tafi kawai ya shige cikin mutane yana harka shi sai shikenan sai ya ji an taba shi a baya ya juya kawai sai ya ga dan sanda sai dan sanda ya ce miko kudin na ina ganin ka lokacin da ka yanke mawa ne aljihu ko ka miko kudin na to shikenan sai ci me dan sane ya mika jikin shi na bari dan sanda ga hukuma jikin shi na bari ya mika ma dan sanda kudi shikenan to shi ma sai ya tsaya yana so ya gani shi dan sandan zai je mayar ma wanda ya yanke ma aljihu na kudin shi ne ko kuma ya ne za ya tsaya ya ga iko Allah shikenan sai ga dan sanda shi kuma ya sa kudi a aljihu kawai ya ci gaba da harkar shi
iko Allah
wato zata saci
sata
sai ce ba da shi za a yi ba sai je wurin wanda ya yanke ma aljihu sai ce malam bawan Allah ai an yanke maka aljihu duba aljihunka kamar an yanke maka aljihu sai duba kawai sai ga an yanke aljihu
wato koyar sa kenan
sai duba ga shi da gaske an yanke mishi aljihu hankali shi ya tashi sai ce ga kudin ka can wurin dan sanda dama ni ne sa ni ne yanke maka na fata satar je ka karbi
wato ya ma fata satar tunda ba zai ci ba ga zunubi ga rashin cin amfanin zunubi
yace ni ne yake baka na fasa zata je ka kudin ka wurin dan sanda
lalle ya fasa zata ka
to ko dan sanda ba shi kudin shi ko da tawatsi haka da aka rabu da su
lalle ya fasa zata tunda ba zai ci ba to ni ma ina tafi da wani labarin wanda mai sauraron mu baffa Adamu Rikota ya aiko mana daga garin Gombin jihar Adamawa wato yace labari ne na wani ladani barobare ko dan Kanura ko dan Borno da yadda wasu ke fadi bayan yayi kira sallah jama'a suka cika masallaci shi kuma liman din ya wuce gaba domin fara sallah sai musu ya gaure tsakanin waɗansu mutane biyu aka dade ana ta buga musu aka kai ma yin bakaken maganganu tsakanin juna can sai ladan ya kasa hakuri yi fushi yace cikin fushin sai kada baki yace haba jama'a za ta tare kiyama fa to kin san ko in kace kace ka san mutane kuwa zai natsu
eh haka
dan Allah ta kashe mai waya to kuma manufar sa wato zai ta da ikama dan haka aka kashe waya amma sai yace ta kashe mai waya to kin ga ko duk mai waya in ya ji haka
wato tunda dai masallacin galibi maza ne suka koma gida in dai matan su na da waya sai a ji aka kashe su kware
to kin ga ko dole kuwa yace me ake ciki ne
so malam baffa mun gode da wannan labari idan kuna da labarai masu bandariya kuna iya aikowa a filin abari ya huce
watakila da baffa watakila ba filaka ne
ba wai
don wannan labari ya kama da tsokana
to sa rama ga fili ga dai
wani dan Borno zai rama ko
ta idan kana ji dan Borno kana da labari karama
shi ma zai bada labarin kullu na gambo
to Allah ya nuna mana bako
samolubane ai samolubuna samolubane samolubane ai samolubuna
to bada lada haka muka kawo karshen shirin na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ubangiji ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin
Ibrahim ka almasi garba
alheri ke muku fata alheri a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman malama Judy mu kasance lafiya
kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya
la meilleure musique et les dernières nouvelles